Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta IDR tabbat ke bayyana matsayinta a fili tun bayan da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya kawo ƙarshen aikin kusoshin da ke wakiltar ta a cikin gwamnati, cikin su har da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki daya Amadu Abubakar Sise. A cewar magatakardan wannan jam'iyya Alhaji Abdu Bukari, matakin ya zo musu da bazata saboda ba a tuntube su ba kafin yanke wannan shawara.
To mu da aka hudda su ba a mun ba labari, kuma mu muna cikin kungiya wanda take iko a Niger. Ya kamata inda kai irin wannan abin za a kiraye mu a ce ga ya sun yi wani laifi, ga ya kamata ku sauya mu su, ko kuma kawai da kuke nema ba mu yin aiki. An kuna tare guri guda. Ya kamata inda kai wani abu sai a zo a ce muku, to mu fa da kai matsala tsakanin mu za mu sauya muku ministeri.
Da yake mai da martani kan wannan korafi na rashin shawara, Alhaji Usmanu Muhammadu da ke matsayin kusa a kawancan jam'iyyun MRN cewa yayi.
Shugaban kasa duk inda kana sakai mulki na gaskiya, da kamata ba a ce sai ka shawarci 'yan jam'iyya kacin kan da minista, saboda in an yi haka nan ba za a aikin kasa ba. Aikin kasa ne ake yi. Kenan duk lokacin da shugaban kasa ya tashi canza gwamnatin shi, yana iya canzawa ba sai ya shawarci wani parti ba. Saboda kuma muna da haɗin kai ga shugaban kasa ya gobe in yana son ya sake wani ya ɗauki wanda yake so ya sashi shi jagorancin kasa tare da shi.
Sai dai duk da faruwar wannan al'amari da wasu ke ɗauka tamkar wulakanta jam'iyyar ne da shugabanninta, Malama Rabi Arzika Kusa a IDR tabbat cewa take har gobe suna cikin kawancin jam'iyyun MRN mai mulkin Niger.
Muna cikin wanda parti wanda suka yi suka nuharin wanda suka ce a yi MRN. MRN ba tarayya ba ce ta yi kira MRN. MRN parti ne suka haɗu suka yi shiri suka haɗa kansu don su hoke wala da suka yi. Kenan ba zancen mutum guda ba ne wani tarayya ba ta iya hudu wani parti da suke MRN. Sai in parti ne da kanshi ga yan tarayyar shi babu su suke zai iya jazai hudu. Ita MRN ba da kori shi ba mu hita da cikin guvernman da ban yake da hita da cikin MRN.
Masu bin diddigin al'amuran siyasar Niger na ganin akwai yiwuwar nan gaba baraka ta kunno kai a tsakanin 'ya'yan IDR tabbat, bisa la'akari da cewa wani jigon jam'iyyar ne ya canji Usman Abdu a mukamin ministan raya al'adun ƙasa ba tare da samun izinin kwamitin kolin jam'iyyar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.